الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت الله تبارك وتعالى ددك وندنجي نيبو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi. A yau muna 20 ga watan Sha'ban, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya dace ma 12 ga watan uku shekara ta 2023. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin. Duk da cewa darasi na yau kenan fadakarwa ce game da abin da ya shafi hukunce-hukuncen azumi, domin shi ne abin da yake gabanmu nan da 'yan kwanuka insha Allahu ta'ala, da fatan Allah ya isar da mu wannan wata mai albarka kuma ya hada mu da duk albarkar da ake samu a cikin wannan wata. Kafin haka muna da tambayoyi guda biyu. Tambaya ta farko, dan uwa yake cewa shin yanzu mutum zai iya karanta misali kamar kul huwallahu da sunan cewa Allah ya kai ladan ga mahaifansa? Wannan yana da alaka da tambaya da wannan darasi da ya gabata, wanda mun yi bayani game da cewa yi ma mamaci sadaka iya abin da ya zo a shar'anci ya taƙaita ne sadaka ta ɗa ga mahaifinsa ko mahaifiyarsa. Duk wanda yake koma bayan ɗa, to ba maganar ya yi sadaka a madadin wani mamaci sai dai ya yi masa addu'a, saboda shi babi na ibada, babi ne wanda yake a ƙuntace yake, bai ya halatta mutum ya buɗa shi ya faɗaɗa shi sai da dalili. Shi ya sa malamai suka tabbatar da cewa wanda zai iya yin sadaka a madadin mamaci kuma mamacin ya sadu da wannan ladan sadakar, sai ɗa in ya ma mahaifinsa ko mahaifiyarsa. Dalili akan haka shine hadisin Sa'ad ibn Ubada, Allah ya ƙara masa yadda. Hadisin yana cikin Sahihul Bukhari. Ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, ya Rasulullahi, bana nan ina cikin tafiya tare da kai, mahaifiyata Allah ya yi mata rasuwa, na tabbata inda ta samu damar yin wasiya da ta yi wasiyar cewa a yi mata sadaka. Ya ce, ya Rasulullahi, shin yanzu idan na yi sadaka a madadin mahaifiyata za ta sadu da ladan? Manzon Allah ya ce masa, na'am, ƙwarai. Sai ya ce, to ya Rasulullahi, ka shaida garkata ko ka ce gonata ta wuri kaza mai ƴaƴan itace sadaka ce a madadin mahaifiyata. Wannan hadisi shine hadisi ɗaya-ɗaya wanda ya zo a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da yi ma mamaci sadaka, tare da cewa wasu malamai sun faɗaɗa cewa kowa yana iya ma mamaci sadaka, amma magana mafi rinjaye ɗa shine zai iya ma mamaci sadaka, ya ma mahaifinsa ko mahaifiyarsa. amma duk wani wanda yake koma bayan da to sai dai yayi addu'a ga wannan mamaci kamar yadda aka shar'anta mana sallah ta gawa domin sallah ta gawa addu'a ce muke yi ma mamatanmu haka bayan an binne mutun na kai masa addu'ar Allah ya gafarta masa wannan tabbas ne Allah zai sadar masa da wannan addu'a da kai masa kamar yadda Allah ya karantar da mu rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim kamar yadda kuma anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda bayani ya gabata dazu da yaje makabarta ta baqi'a a cikin dare ya ziyarci waɗannan mamata manzon Allah ya musu addu'ar Allah ya gafarta musu ya musu rahama dan haka duk wani wanda ba da ba sai dai yayi addu'a amma da yana iya yin sadaka a madadin mahaifansa kuma Allah ya sadar musu da ladan wannan sadaka to anan mas'ala ta biyu da shi kadai ne yake da damar da zai karanta alqur'ani da sunan Allah ya sadar da ladan wannan karatu ga mahaifansa an gane ku wannan tabbas ne da yana iya daukan wata sura daga cikin surori na alqur'ani yayi ta maimaita ta misali kamar kul huwallahu domin kul huwallahu tana daga cikin surori waɗanda suke masu daraja masu fadla a gun Allah subhanahu wa ta'ala domin ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ita kul huwallahu kashi ɗaya ce daga cikin ukun alqur'ani to da zai iya karanta wannan sura yayi ta maimaitawa da sunan Allah ya sadar da ladan ga mahaifansa ko ya karanta iya abin da ya saukaka na alqur'ani in ma zai iya sauke alqur'ani ya sauke shi gaba ɗaya da sunan Allah ya sadar da ladan zuwa ga mahaifansa wannan tabbas ne menene dalili domin da jibi ne na mahaifa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar mana a cikin hadisi sahihi da jibi ne na mahaifa duk abin da da ya aikata na alkhairi duniya ko ba niyya mahaifansa suna da kaso na lada a cikin abin da ya aikata domin su ne sababin samuwar su domin su ne sababin samuwar sa a duran kasa in ba dan uwa da uba ba da ba a samar da mu ba duk wani wanda ka gani a cikin mu sababin samuwar shi a wannan rayuwa shine uwa da uba shi yasa haƙƙin su yafi na kowa girma akan mumini bayan haƙƙin mahaliccin sa dan haka dai ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa da yana daga cikin sa'ayi na mahaifi duk abin da ya aikata tamkar mahaifi ya aikata ne to shi yasa anan malamai suka tabbatar da cewa da shi kadai ne zai iya karanta alqur'ani da sunan Allah ya sadar da ladan ga mahaifi mahaifinsa ko mahaifiyarsa amma duk wani wanda yake koma bayan da sai dai kawai yayi addu'a da sunan Allah ya sadar da wanda sunan Allah ya yi gafara ya yi jin kai ga waɗannan mamata don haka maganar na a ɗauki kuɗi a ba malamai da sunan cewa su sauke ma mamaci alqur'ani bayani ya gabata wannan hanya ce ta damfara da wuru-wuru da tsubbu ba hanya ba ce ba wadda ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka koma karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisan shi gaba daya babu inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya taba cewa na a hadu a karanta ma mamaci alqur'ani ko wasu daga cikin sahabbansa ko wasu daga cikin tabi'ai ko wasu daga cikin atba'u tabi'in karatun alqur'ani ibada ne ibada tana buƙatar tsarkake niyya wannan sun yi ne dan a biya su dan haka kuma kansu suka karanta ma kai dai sun karbe maka kuɗi kawai an gane ku sun maka wayo sun karbe maka kuɗi dan haka kuma ko sun sauke bai sauku ba babu inda aka taba zawwa a cikin babu inda ya taba tabbata a cikin sunna na cewa ma a ce ga ya sahabbai sun zo sun hadu da sunan cewa su sauke alqur'ani kamar yadda ake yi ai a zo wannan araba a bashi wannan a bashi wannan bangare wannan a bashi bangare babu didin malamin da yace maka ka kalubalance shi ya kawo maka inda wasu daga cikin sahabbai ko tabi'ai suka taba haduwa da sunan cewa a zo a zauna a sauke alqur'ani To don haka kasancewar da kawai shine zai iya karanta ma mahaifinsa Al-Qur'ani. In ma wata sura daga cikin surorin Al-Qur'ani ko ya sauke Al-Qur'anin gaba daya da sunan Allah ya sadar da ladan ga mahaifansa. Kuma ka koma inda zaka samu bayani gamsasshe akan wannan mas'ala. Ka koma karkashin wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Cikin tafsir na Ibn Kathir anan zaka ga wata fada kyakkyawa wadda ya kamata a ce an rubuta ta da ruwan zinare akan wannan mas'ala wadda al-Imam Shafi'i yana daga cikin malamai waɗanda suke magabata wanda suka tafi kwata-kwata akan cewa karanta ma mamaci al-Qur'ani ladan baya saduwa zuwa gare shi sai dai kawai da in ya karanta ma mahaifinsa ko mahaifiyarsa domin shi da sa'ayi ne na mahaifi ma'ana jibi ne na mahaifa in ya aikata aiki na alkhairi tamkar su mahaifan suka aikata in sharri ya aikata kuma wannan kansa ya aikata ma to haka nan tambaya ta biyu na cewa mutun yayi sabon rumfa a kasuwa ko yayi sabon shago ko yayi sabon gida shi ma gayyaci malamai su je su sauke masa alqur'ani wannan ma duka kwatsashi hanya ce ta tsubbu da damfara baya cikin karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabon gida ko sabon shago ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah farko idan Allah ya jaddada maka irin wannan ni'ima kai godiya zuwa gare shi ka kusance shi da wasu ayyuka na kwarai da sunan godiya akan wannan ni'ima da yayi maka ka nemi wata ibada in ma sallah ce ta nafila ko azumi na nafila ko ka yanka wata dabba ka dafa abinci kai sadaka da abin da yayi kama da haka duk wani nau'i na ibada ka kusanci Ubangiji da shi a sunan godiya akan wannan ni'ima da ya jaddada maka kuma ba laifi bane kai tawassuli da addu'ar mutanen kwarai idan ka yarda da mutum da nagartar shi sai ka ce wani da Allah muna buƙatar addu'a zamu ko kaura sabon gida a taya mu addu'a Allah ya sanya mana albarka a cikin gidan nan da zamu koma ko nayi sabon shago wani a taya mu addu'a Allah ya sa mu buda a cikin sa wannan tawassuli da addu'ar mutumin kwarai abu ne wanda ya tabbata a sunna in kai tawassuli da addu'ar mutumin kwarai shi a karan kansa yana iya karanta wata sura daga cikin surorin alqur'ani ko ya karanta wani bangare na alqur'ani ya daga hannu yayi maka addu'a an gane ku yayi tawassuli da karatun alqur'ani domin Allah ya karbi addu'ar shi amma na maganar ka dauke shi da suna a zo a sauke min alqur'ani wannan hanya ce ta tsubu wadda ba ta da asali a cikin sunna amma na ce wani da Allah ina buƙatar addu'a ina da wasu buƙatu a gun ubangiji na ina fatan Allah ya biya mu to kai da na nemi addu'a a gun ka sai ka kama kafa ta hanyoyin da ya tabbata a shari'a suna daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ko sifa daga cikin sifofinsa ko kuma wani aiki nagari yana daga cikin aiki nagari karanta alqur'ani ko wata sadaka da abin da yayi kama da haka an gane ku kai tawassuli da wannan aiki ka daga hannu kai mun addu'a wannan ya tabbata a shari'anci amma na in cewa na karanta mun alqur'ani wannan hanya ce kwata-kwata wanda bata zo ba a cikin sunna hanya ce wadda aka kirkire ta don haka dai kenan a takaice duk wanda yayi sabon shago ko yayi sabon gida zai kaura to ya kusanci ubangiji da wani aiki na ibada godiya ce zuwa gare shi sannan kuma mutanen kwarai ka nemi addu'ar su cewa su sanya ka cikin addu'a wannan gida da za a koma ko wannan shago da za a buda Allah ya sanya albarka a cikin sa kamar yadda muka faɗa darasin mu a yau kenan fadakarwa ce game da abin da ya shafi hukunce-hukuncen azumi wanda shi azumi yana daga cikin mafificiyar ibada wadda take da daraja take da matsayi take da kima take da daukaka a gun Allah subhanahu wataala musamman kuma azumin da zamu tunkara na wannan wata daya wanda Allah ya farlanta mana azumtar shi wata na Ramadan an gane ko wanda kasancewar wannan yana daga cikin zabi na Allah subhanahu wataala ya zabi wannan wata mai albarka ya saukar da Alkur'ani a cikinsa ga garbadan littafi, kuma ya farlanta mana azumtar wannan wata gaba ɗayansa. To shi yasa insha Allahu kenan a takaice darasinmu na yau, da mai zuwa idan Allah ya kai mu kenan faɗakarwa ce akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen azumi. Abu na farko, lafazin as-siyam ko kuma kalima ta as-sawm, muna son menene ma'anar azumi a larabci, kuma menene ma'anarsa a shar'anci. Muna buƙatar mu san ma'anar azumi a larabci, domin wannan Alkur'ani da larabci ya sauka. Duk wata ibada da Allah ya shar'anta mana da yaren larabci, wannan ibada ta sauka. Shi kalima ta as-siyam, kamar yadda malaman loga suka faɗa, shi ne al-imsaku wal-kaffu an shay, mutum ya kame gabarin abu. Kamewar nan ɗaya ne daga cikin uku, in ma kamewa gabarin ci da sha. Duk wanda ya daina ci da sha, to a yaren larabci za a iya ce masa mai azumi. Don haka a yaren larabci mai yajin cin abinci sai ka ce masa mai azumi, amma a shar'ance ba azumi ba yake. Saboda yajin cin abinci shi ne mutum ya daina ci ya daina sha sai an biya masa bukatar shi, kamar yadda wani abu ne wanda turawa suka zo da shi, ko kuma ce tun a jahiliya ma akwai shi, kamar yadda mahaifiyar wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ta yi yajin cin abinci, ba maganar ci ba maganar sha, sai dai mutuwa ta cin mata, matukar ɗanta bai kafirce ma wannan addini da ya runguma shi ne musulunci. Ya ce mahaifi yake ce ya ke baba, ya ce in rai goma gare ki, ya ce wallahi wannan ya fita, sannan ɗayan ya fita, har gaba ɗaya su fita, ya ce wallahi ba zan kafirce ma annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. Don haka mutumin da ya kame gabarin ci da sha a larabci ana iya ce masa sa'im, kamar yadda wani mawaki na jahiliya shi ne Labid ibn Rabi'a a cikin mu'allaqarsa yana siffanta wani jakin jeji da wata jakar jeji, yake cewa hatta idza salakha jumada sittatin jaza'a wa qala siyamuhu wa siyamuha. Me yake nihi da siyam a nan? Shi ne wato al-imsaku anil akli washrab, kamewa gabarin ci da sha. To haka ma'ana ta biyu shi ne al-imsaku anil haraka, kamewa gabarin motsi. Idan mutum ya tsaya cak baya motsi, ana iya ce masa sa'im a larabci. Mutumin da ya tsaya a buɗe baya motsawa, kana iya ce masa sa'im mai azumi. Kamar yadda Imru'ul Qais a cikin wata waƙarsa yake cewa fada'adha wa sallil hamma anka bi jasratin zamulin idha saman naharu wa hajjara. Shi ne larabawa suke cewa saman naharu shi ne idan rana ta kame a idan mai kallo, lokacin da ta je tsakiya baka ganin gudanarta, shi ne suke cewa saman naharu, ma'ana rana ta kame gabarin gudana kenan. Ma'ana ta uku shi ne al-imsaku anil kalami, kamewa gabarin zance. Duk mutumin da ya ja bakinsa ya kame baya zance, ana iya ce masa sa'im a larabci. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa a cikin suratu Maryam, fa in ma tarayinna min al-bashari ahadan fa quli inni nazartu lir-rahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Ubangiji ta'ala ya ce in kin ga wani daga cikin mutane ya tambaye ki, ke Maryam, ke ba mai aure ba, ta ina kika samo wannan ɗa? Ubangiji ta'ala ya ce fa quli inni nazartu lir-rahmani sawma, ce da shi ni nayi niyyar kamewa gabarin magana, wato saboda Ubangiji na, falan ukallima al-yawma insiya, a yau ba zan yi ma wani magana ba. Kaga anan menene ma'anar sawman ay imsakan anil kala, kamewa gabarin zance. Wannan kenan ma'anar azumi a larabci. Idan muka dawo a shar'ance, idan aka ce azumi, kalima ta as-sawm ko as-siyam, malamai suka ce al-imsaku anil akli washurbi waljima'i bi niyyati ta'abbudi lillahi ta'ala min ulu'il fajr as-sadiq ila ghurubi ash-shams. kamewa gabarin dina ci da sha da kusantar iyali da niyyar bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala tun hudowar alfijir har izuwa faduwar rana mutun ya kame gabarin ci da sha da kusantar iyali tun daga ke da niyyar amma bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala kaga anan ne mai azumi ya bambanta da mai yajin cin abinci shi mai yajin cin abinci shi ba ibada ba yake ne a ya daina ci da sha kawai sai an biya masa bukatar sa in a sha biyu rana kuka biya masa bukatar sa kwanan abinci zai janyo ya sa hannu shi amma shi mai azumi sai rana ta fada kuma shi niyyar shi ibada ce shine kamewa gabarin ci da sha da kusantar iyali tun daga ketowar alfijir har izuwa faduwar rana da niyyar bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine ma'anar azumi a shar'anci kaga wannan yana nuna mana ashe azumi a cikin yini ake yin shi ba a cikin dare ba an gane ko kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa thumma atimmu siyama ila al-layl wanda kafin haka yace wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaylu al-abyadu min al-khayli al-aswadi min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl ubangiji ta'ala yace ku ci ku sha a cikin dare har sai an kai lokacin da wato kuka bambanta bakin zare wato game da farin sa mi Allah yake nufi da al-khaylul aswad wal khaylul abyad shine duhun dare da hasken asuba kamar yadda wani sahabi Allah ya kara masa yadda da ya karanta wannan aya ya ji wannan aya sai ya dauko bakin zare da bakin da farin zare ko bakar igiya da wannan ya sa gaba wai shi yana jiran kawai sai ya ga lokacin da suka bambanta har sai da gari ya waye maza Allah ya ce masa abinda ake nufi da al-khaylul abyad da al-khaylul aswad duhun dare da hasken asuba kenan sai an kai lokacin da kenan al-fujr ya keto idan al-fujr ya keto dole menihin azumi meniyar azumi ya kame gabarin ci da sha da kusantar iyali kamar yadda Allah ya faɗa kuma thumma atimmu siyama ila al-layli sannan ku cika azumi zuwa dare an gane ko kenan wannan mun fahimci menene ma'anar azumi a shar'anci kamewa gabarin ci da sha da kusantar iyali tun daga ketowar al-fijr har izuwa faduwar rana da niyyar bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala sannan a dunkule azumi yana da fadala fadalarsa ta wuce a lissafa ko kuma ka ce yana da rumu ko ka ce yana da fa'ida mai girma hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke nuna fadala ta azumi sun wuce a lissafa kadan daga cikin su akwai hadisi wanda Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin na cikin sahihu muslim yake fada naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada qala Allahu azza wa jalla ubangiji mai girma da daukaka na fada wannan hadisi ne al-qudsi wanda ma'anar daga Allah subhanahu wa ta'ala take amma lafazin daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana kai tsaye manzon Allah yana rawaito mana ne daga ubangijinsa mai girma da daukaka yake cewa kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi ubangiji ta'ala yace dukkan aikin dan adam da yake aikatawa na ibada kamar yadda yake cikin wata riwaya akan linka masa sau goma eh ne zaka aikata amma saboda karamci na ubangiji subhanahu wataala kai tsaye wannan aiki sai ya linka maka shi sau goma kuma kar kai tsammanin daga gomar an tsaya daga wannan goma Allah zai linka wannan aiki naka sai koma 700 daga 700 kuma Allah zai linka shi linkin da shi kadai ya san adadin sa wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima hadisin yana cikin sahihain hadisin Abdullah dan Abbas Allah ya kara musu yarda to shine anan ubangiji ta'ala yace dukkan aikin da dan adam yake aikatawa nashi ne duk wani aiki da zai zo da shi na ƙwarai Allah ya ce zan linka masa shi sau goma illa siyam amma banda azumi fa innahu li azumi nawa ne wa ana ajizi bihi ni zan sakauta ma bawa na da shi anan Allah ya ware azumi daga cikin ibadun da ya shar'anta mana cewa nashi ne shin sallah ta wace ce shi muke ma da'a ga mahaifa dan shi muke yi sadar da zumunta dan shi muke yi sadaka dan shi muke yi to amma sai ya ware azumi yace fa innahu li nawa ne wannan ana kiranta ibafatu tashrifin dan Allah ya nuna mana daraja da matsayi da daukaka ta azumi a gunsa yace azumi nashi ne yace kuma wa ana ajizi bihi ni da san abinda zan sakauta ma bawa na da shi dan haka ladan azumi ho ba wanda ya san gulgulan shi in banda Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ya san menene zai sakauta ma mai azumi manzon Allah sai yake fada sai yace fa wallazi nafsu muhammadin biyadihi rantsuwa nake da ubangijin da rayuwar annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ke hannunsa manzon Allah yace la khulufu fa misaimi adiyabu inda Allahi min rihil misk yace wallahi duyin da yake tashi yake fita daga bakin mai azumi agun Allah yafi almiski kanshi warin da yake fita daga bakin mai azumi agun Allah yafi almiski kanshi domin shi wannan doyi da yake tashi daga bakin mai azumi asali daga cikin uwar hanci ne yake fitowa idan ta wuhinta game da ci da sha kamar yadda idan mutum ya tashi da safe in bai karya ba idan ka ji yayi numfashi galibi za ka ji wani doyi ya fito to haka mai azumi idan cikinsa ya wuhinta za ka ji wani doyi yana fitowa to wannan doyin agun Allah ya fi almiski kanshi wanda a turare in aka ce almiski karshe ne an gane ko babu wani turare wanda ya kai almiski shi yasa ai ubangiji ta'ala yake fada game da madonin giya ta aljanna cewa almiski ne kamar yadda yace khitamuhu misk to kaga wannan hadisi yana nuna mana azumi yana da matsayi mai girma a gun Allah subhanahu wataala daga cikin ibadun da ya shar'anta mana domin yace azumi nashi kuma shi ya dauki nauyin sakauta ma bawa game da wannan azumi sannan hadisi na biyu akwai hadisi na Huzaifa Allah ya kara masa yadda yake fada ko kuma ba shi ba hadisin Huzaifa Allah ya kara masa yadda yake fada naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada as-siyamu junna fala yarfus wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw shatamahu falyakul inni sa'im falyakul inni sa'im wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada yake cewa shi azumi garkuwa ne gabawa garkuwa tsakanin shi da mi tsakanin shi da wutar jahannama a ranar kiyama wanda duk kai ka wanda muke a rayuwar mu fatan mu Allah ya kare mu game da azabar sa aljanna ta zamanto makomar mu to azumi garkuwa ne tsakanin bawa da azabar Allah subhanahu wataala manzon Allah sai ya ce falayar kus idan mutun yana azumi to kar ya yi miyagun maganganu idan aka ce arrafas shine alqabihu min alqawli mummunar fada haka nan yana daga cikin ma'ana arrafas kusantar iyali kamar yadda ubangiji ta'ala ke fada uhilla lakum laylatas siyamir rafasu ila nisaikum arrafas a wannan aya ma'anar sa shine saduwa da iyali haka a can fadar sa wannan alhajju ashhurun ma'lumat faman farada fihin alhajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj arrafas a wannan aya shine wato kusantar iyali da dukkan wata magana wadda take mummuna to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa idan mutum yana azumi kar yayi wasu miyagun maganganu yana daga cikin miyagun maganganu yi da mutane ko kuma kasancewar fada wadda take ta ƙarya ko kuma abin da ya shafi maganganu waɗanda suke marasa kyau baƙaƙen maganganu da zagi da sauransu wannan duka ba su dace da mai azumi ba wala yajhal manzon Allah yace kuma kar yayi wauta ma'ana kar ya aikata aiki irin na wawaye shahidai ma'ana duk wani abu wanda ya saba ma shari'a to mutun ya kauce masa sai yace wa ilmuru'un qatalahu aw shatamahu in har wani mutun ya ringa fada da kai ya ringa zagin ka ya nemi rikici da kai to kar ka taya masa manzon Allah cai ka ce da shi inni sa'im inni sa'im ni mai azumi ne ni mai azumi ne fadar cewa ni mai azumi ne kana iya bayyanawa dan ya san cewa ba tsoron sa ba kake ji kasancewar kai mai azumi ne biya masa bai dace ba ko kuma kana iya fada a zuciyarka shine sai ka tuna cewa azumi kake biya ma wannan wawa da yake yi maka wauta bai dace ba ka biya masa an gane ku shine yace in har wani ya nemi fada da kai ya ringa fada ma bakaken maganganu yana zagin ka manzon Allah yace ka ce masa inni sa'im inni sa'im manzon Allah sai yake fada sai yake cewa wallazi nafsi biyadihi rantsuwa nake da ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa la khuluhu fami sa'imi atyabu inda Allah min rihil misk lalle doyin da yake fita daga bakin mai azumi agun Allah yafi almiski kanshi sai yace yatruku ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajali ubangiji ta'ala yace bawana ya dina ci ya dina sha ya bar duk wata shahawar sa saboda ni sai yace asiyamu li wa ana ajizi bihi azumi nawa ne ni zan saka wuta ma bawana da shi wal hasanatu bi ashri amsalha duk wani kyakkyawan aiki da bawana zai kusance ni da shi ubangiji ta'ala yace alƙawari ne zan linka masa goma a farko sannan na linka 700 na linka iya adadin da ni kadai na sani kamar yadda ya fada wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim yana nuna mana fadala ta azumi cewa azumi garkuwa ne tsakanin bawa da azaba a ranar kiyama sannan hadisi na gaba hadisin Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi Allah ya kara masa yadda yake fada naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyama manzon Allah yake cewa lalle a aljanna akwai wata kofa ta musamman wannan kofa manzon Allah yace ana kiranta da suna ar-rayyan sunan kofar ar-rayyan in aka ce rayyan wanda ya kai matuka a wajen koshi da ruwa kenan shine ake kira rayyan wanda ya kai matuka a wajen koshi da abin sha to sunan wannan kofa ta musamman a aljanna manzon Allah yace yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyama masu azumi ta wannan kofa za su shiga su wuce zuwa ga aljanna duk wani mai azumi idan yazo a ranar kiyama to ta wannan kofa mai suna ar-rayyan zai shiga aljanna manzon Allah yace la yadkhulu minhu ahadun ghayru in banda masu azumi manzon Allah yace ba wanda zai shiga aljanna ta wannan kofa koda ka cancanci shiga aljanna in baka layin masu azumi to zaka shiga aljanna sai dai ka shiga wata kofa ta daban an gane ko wanda take ta gama gari amma ita wannan take kwantattuci masu azumi kadai Allah yake bance ma wannan kofa manzon Allah yace yuqalu aina as-sa'imun a ranar kiyama ubangiji ta'ala zai sa ayi shela ayi sanarwa ina masu azumi suke manzon Allah yace fa yaqumuna masu azumi gaba ɗin sai su taso su taho sai a ce da su ga kofar ku wanda za ku shiga aljanna la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum manzon Allah ya saki karfafa mana babu fa wanda zai shiga aljanna ta wannan kofa in ba masu azumi ba manzon Allah yace fa idza dakhalu ugulika falam yadkhul minhu ahad idan masu azumi gaba ɗin sun wuce ta wannan kofa sun shiga aljanna ubangiji ta'ala kai tsaye sai ya sa a kulle kofar babu wani wanda zai wuce shiga aljanna ta wannan kofa an gama kenan daman tasu ce ta musamman wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim yana nuna mana fadala ta azumi masu azumi kofa ta musamman gare su wanda Allah ya tanada musu domin shiga aljanna a ranar kiyama Allah ya sanya mu cikin su. Sanan hadisi na hudu a baban hadisin Abu a wannan hadisi na hudu hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda yake fada naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada man sama yawman fi sabilillahi ba'ada Allah wajhahu anin nar 70 kharifa. Manzon Allah yake cewa duk mutumin da ya azumci dide da yini daya saboda Allah, yini daya tak ka azumce shi da kyakkyawar niyya saboda Allah, sakamako ba'ada Allah wajhahu anin nar 70 kharifa, wannan bawa Allah zai nisanta fuskarsa gabarin wutar jahannama tafiye shekara 70. Yini e tak idan mutun ya azumta saboda Allah, sakamako Allah zai nisanta fuskar shi gabarin wuta tafiye shekara 70. Kaga yanzu in kai azumi 10 saboda Allah, Allah ya nisanta fuskar ka gabarin wutar jahannama tafiye shekara 700. Wannan yana nuna mana ashe azumi yakan zame ma bawa garkuwa tsakanin shi da wuta a ranar kiyama. Kana azumi, Allah yana ƙara nisanta ka gabarin wutar jahannama. Allah ya nisanta mu shi ko duk wanda aka nisanta shi gabarin wuta aka shigar makomar shi ita ce aljanna, kamar yadda Allah ya faɗa fa man zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wannan hadisi yana cikin sahihu Muslim. Sannan hadisi na biyar hadisin Abu Umama Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yake faɗa man sama yawman fi sabilillahi ja'ala Allahu bainahu wa bainan nari khandaqan kama bainas sama'i wal ardi. Manzon Allah yake cewa duk mutumin da ya azumci dide da yini daya saboda Allah, Ubangiji ta'ala zai sanya wata babbar ganuwa tsakanin shi da wutar jahannama. Idan aka ce ganuwa shine katar rami, wani katar rami Allah zai sa tsakanin shi da wutar jahannama. Tazarar da take tsakanin shi da wutar jahannama, manzon Allah ya ce kamar tazarar da take tsakanin sama da ƙasa, kamar a ce daga doren ƙasa ka je zuwa sama ta farko, to haka Allah zai sanya tazara tsakanin bawa da wutar jahannama idan yayi azumi na yini ɗaya saboda Allah. Wanda ya zo a cikin wani hadisi cewa tazarar da take tsakanin doren ƙasa zuwa sama ta farko tafiye shekara 500 ne, duk da cewa hadisin bai inganta ba, amma tazarar aka ce tafiye shekara 500 daga doren ƙasa zuwa sama ta farko, to wannan hadisi yace duk wanda ya azumci yini ɗaya saboda Allah, Ubangiji ta'ala zai sanya wata ganuwa, wani katar rami tsakanin shi da wutar jahannama. Tazarai ita wannan ganuwa kamar tazarar da take tsakanin sama da ƙasa. Sannan akwai wani hadisi daga Abu Umama, wannan hadisi yana cikin Sunan Tirmizi, hadisi ne ingantacce kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta wannan hadisi a cikin silsila as-sahiha. Sannan akwai hadisi daga Abu Umama Al-Bahili Allah ya kara masa yadda yake faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ce da ni alayka bil hijra fa innahu la misla laha. Manzon Allah yace kalazumci yin hijira, domin ita hijira manzon Allah yace babu hukutancinta a wajen lada, babu wani abu kwatancinta a wajen lada. Sai yace masa kuma alayka bis sawmi fa innahu la misla lahu, kalazumci yin azumi, azumi babu wani abu kwatancinsa a wajen lada. Anan manzon Allah ya ce masa kalazumci yawaita azumi, azumi la misla lahu, babu wani abu wanda ya kai shi a wajen lada. Sai ya ce kuma alayka bisujudi, kalazumci yawaita sujada, ma'ana yawaita sallah. Sai ya ce fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha daraja wa hadda anka biha khabi'a, domin ba za ka kai goshinka ƙasa ka yi sujada sujada face sai Allah ya ɗaukaka darajarka kuma sai ya shafe maka zunubi. Duk sujadar da bawa zai yi Allah zai ɗaukaka darajar shi kuma zai shafe masa zunubi. Don haka yana daga cikin hanya ta samun ɗaukaka a nan duniya da makoma lahira yawaita sallah. Bayan ka kiyaye salloli na farillai to ka yawaita sallah na salloli na nafilfili musamman sallah a cikin dare tana ɗaya daga cikin abin da yake ɗaukaka darajar bawa da matsayinsa a nan duniya da makoma lahira. A takaice wannan hadisi yana nuna mana fadala ta azumi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga Abu Umama yace masa alayka bisawmi fa innahu la misla lahu, kada zinci yawaita azumi, azumi fa babu kwatancin sa a wajen lada. Sannan hadisi na gaba hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As Allah ya kara musu yadda yake faɗa, lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa as-siyamu wal qur'an wal qur'anu yashfa'ani lil abdi yawm al-qiyama, wato a ranar kiyama azumi da al-qur'ani za su cece bawa. Yace azumi da al-qur'ani masu cetan bawa ne a ranar kiyama, ranar da bayi suke buƙatar ceto wanda zai shige musu gaba ya nema musu alfarma Allah ya yafe musu kurakuransu a kai su aljanna. To azumi da alƙur'ani za su shige ma bawa gaba a ranar kiyama su cece shi a gun Allah subhanahu wa ta'ala. Maza Allah sai yake faɗa ya ƙulu siya, azumi zai faɗa ya ce ay rabbi ya ubangiji na mana'atuhu ta'ama wa shahawa, wannan bawa naka na hana shi ci da sha, na hana shi shahawarsa, fashafi ini fihi, ya Allah ka karɓi cetona game da shi, ya Allah ka bani cetonsa. Haka azumi zai wuce gaba gameye shi a ranar kiyama ya nema masa ceto a gun Allah subhanahu wa ta'ala. Zai faɗa ya ce ya Ubangiji na wannan bawa naka na hana shi ci, na hana shi sha, na hana shi shahawarsa, ya Allah ka karɓi cetona game da shi, ya Allah ka bani cetonsa. Wa yaqulu alquran, shi ma alqurani zai faɗa ya ce mana'atuhu an-nawma bil-layli, ya Ubangiji na wannan bawa naka na hana shi bacci a cikin dare, duk dare na Allah tashi yake yi ta karanta ni, na hana shi bacci, fashafi ini fihi, ya Allah ka karɓi cetona game da shi. Manzon Allah ya ce fa yushaffa'ani, azumi da alqurani za a ba su cetan duk bawan da suka nemi cetan sa a gun Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ba zai mayar da su ba, kai tsaye zai karbi cetan su. Kaga wannan yana nuna mana fadala ta azumi, azumi yana daga cikin ibadun da za su ceci bawa a ranar kiyama. Wannan hadisi hadisi ne sahihi kamar yadda hadisin yana cikin musnad na al-Imamu Ahmad da kuma al-Mu'jamul Kabir na al-Imamu Tabrani. Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisin a cikin Sahihu Targhib wa Tarhib haka da littafin sa Tamamul Minna. A takaice waɗannan hadisai a dunkule suna nuna mana fadala ta azumi, ba bambanci tsakanin azumi na farilla da azumi wanda yake na nafila. Sannan gaba ta gaba shi azumi ya kasu kashi biyu, an gane ko, musan da cewa azumi ya kasu kashi biyu. Menene kashi na farko daga ciki? Azumi na farilla, na biyu azumi na nafila, an gane ko. Akwai azumi na farilla wanda dole ne mu yi, wanda in mun yi za mu samu sakamakon lada a gun Allah subhanahu wa ta'ala. In ko bawa ya ƙi ba tare da wani uzuri ba, to ya san da cewa ya cancanci uquba ta Allah subhanahu wa ta'ala, kenan azumi na farilla. Na biyu shi ne azumi na nafila. To shi azumi na farilla kala uku ne. Farko akwai azumi na Ramadan, wannan wajibi ne ko ka ce farilla ne, Allah ya farlanta mana mu azumci wannan wata. Na biyu akwai azumi na kafara, in ma kafara ta rantsuwa ko kafara ta kisa, kisa wanda yake na kuskure, ko kafara wanda take ta zihari, ko kafara ta mutumin da ya abka ma iyalinsa da gangan a cikin wata na Ramadan, ko kafara wanda take ta misali mutum ya aikata wani aiki da bai dace ba a hajji da sauransu, azumi na kafara shi ma wannan wajibi. Na uku akwai azumi na bakanci, mutumin da ya ci ma kansa alwashi, misali kai ne kake da wata bukata sai ka ce ya Allah kana da alƙawari a kaina, in wannan bukata ta wata biya to zan yi azumi goma saboda kai, in wannan bukata ta biya ka tabbata cikawa da wannan alkawari ya zama wajibi akan ka dole kai wannan azumi goma kina wannan sune ake kira azumi na farilla kenan azumin ramadan azumi na kafara azumi na bakance ko ka ce na addawal amma bayan wannan duk wani azumi na nafila ne insha Allah zuwa bayan azumi kenan zamu yi bayani akan nau'i na azumin nafila wanda yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan abu na gaba shi azumi na ramadan muna so mu san menene hukuncin sa shi azumi na ramadan gimshiki ne daga cikin ginshikan musulunci biyar idan ka ji an ce gimshiki to abinda hube ya tabbata dole sai da shi kenan aka ce gimshiki matsayin ya ma wuce a ce farilla duk da cewa in ka ce azumi na ramadan farilla ne ba kuskure ba kai amma ka faɗa cewa gimshiki ne daga cikin gimshikan musulunci biyar wanda musuluncin musulmi baya tabbata ya inganta dole sai ya gina shi akan waɗannan ginshikai guda biyar kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin sahihain riwaya ta Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda yake faɗa naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na faɗa buniyal islamu ala khamsi shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa hajjul baiti wa sawm ramadan anan manzon Allah ya zana azimtar wata na ramadan gimshiki ne ɗaya daga cikin gimshikan musulunci guda biyar dan haka azumtar wannan wata wajibi ne ko ka ce farilla ne dalilin da yake tabbatar mana cewa farilla ne akan mu mu azumci wannan wata fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat ubangiji ta'ala yace ya ku mu'minai kusan da cewa an farlanta muku azumi kamar yadda aka farlanta ma wanda ke gabaninku na al'ummu la'allakum tattaquna dan ku kare kawunanku game da azabar ubangijinku hikima da Allah ya shar'anta mana wannan azumi dan ya zame mana garkuwa tsakanin mu da azabar sa wannan aya ita ce dalilin da yake tabbatar da azumin wata na Ramadan wannan farilla ne kamar yadda kuma yake faɗa shahru Ramadan allazi unzila fihi alquran hudallin nasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu ubangiji ta'ala yace duk wanda ya halarci tsayawar wata daga cikin ku ka samu labarin wata ya tsaya ko ka gani da idan ka an gane ku Ubangiji ta'ala ya ce to ka azumce shi menene halarta anan aka ce maka wata ya tsaya ko Allah ya bayi dace ka gani da idan ka kuma ba kana cikin koshin lafiya ba ka kan yanayi na bulaguro babu dai wani uzuri wanda yake hana azumi to ka tabbata ya zama wajibi akan ka ka azumci wannan wata wannan aya ita ma tana daga cikin dalilan da suke tabbatar da azumtar wata na Ramadan farilla ne kamar yadda dalili na uku wanda yake tabbatar da farlancin azumtar shi wannan wata hadisin Talha ibn Ubaidillah Allah ya kara masa yadda yake faɗa lalle wani balaraban ƙauye ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da manzon Allah ya rasulullah akhbirni ma za farada Allah alayya min as-salati yace ba ni labari game da abinda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya farlanta mu na salloli manzon Allah yace masa as-salawatul khams salloli biyar sune iya abinda Allah ya farlanta maka illa an taqawwa shay'an sai dai in ka zo yud da wata nafila sai yace to ya manzon Allah akhbirni ma farada Allah alayya min as-siyam ba ni labari game da abinda Allah ya farlanta mun na azumi qala sai manzon Allah yace masa shahru ramadana wata na ramadan shine abinda Allah ya farlanta maka ka azumta illa an taqawwa shay'an sai dai idan ka dada ma'ana kai aiki da nafila sannan yi tambaya ta uku ba ni labari game da abin da Allah ya farlanta min na zakka. Manzon Allah ya ce masa, Allah ya farlanta maka a cikin dukiya ka fitar da zakka. Wannan bawan Allah sai ya juya baya yana rantsuwa yana wallazi akramaka, rantsuwa nake da Ubangijin da ya karrama ka da wannan manzanci. Yace la atadawwa'u shay'an wala anqus mimma faradallahu alayya shay'an, yace wallahi bazan dada komai ba kuma bazan rage komai daga cikin abin da Allah ya farlanta mu. Manzon Allah sai yake fada ga sahabbansa yace aflaha in sadaqa aw dakhala aljannata in sadaqa, yace wannan bawa yace wallahi ya rabauta inda yayi gaskiya wannan abubuwa da aka farlanta masa inda ya tsare koda bai zo da aiki na nafila to makomar shi aljanna ce. Wannan hadisi yana tabbatar mana azumi na Ramadan yana daga cikin abin da Allah ya farlanta mana. To shi kanshi azumi na Ramadan akwai hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke nuna mana fadlarsa. Bayan waɗancan hadisai waɗanda suke nuna mana fadlar azumi a dunkule ba bambanci tsakanin na farilla da nafila, to yana daga cikin hadisan da suke nuna fadla ta azumi na Ramadan hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda. Hadisin yana cikin sahihain. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Manzon Allah yace duk wanda ya azumci wata na Ramadan imanan dan gaskata Ubangijin sa cewa shine ya shar'anta masa, wa ihtisaban kuma dan neman sakamakon lada a gunsa, ba dan kar a ce wani baya azumi, an gane ko a kai ne danihin neman sakamakon lada a gun Ubangijinka. Manzon Allah yace gufira lahu ma taqaddama min zambi, wannan bawa za a gafarta masa duk abin da ya gabata na zanubansa. Kaga duk kai ka wanda muke a rayuwar mu fama muke Allah ya gafarta mana zanuban mu, duk wanda Allah ya gafarta masa zanubansa to ya ci nasara, makomarsa ta yi kyau. To azumi na Ramadan yana daga cikin abin da yake kankare ma bawa duk wasu zanubai waɗanda suka gabata kamar yadda yake cikin wannan hadisi. Kaga wannan hadisi yana nuna fadala ta azumi na Ramadan, inda ka azumci wannan wata dan gaskata cewa Allah ne ya shar'anta maka kuma da nihin neman sakamakon lada a gunsa, ba dan kar a ce wani baya yi, to Allah zai gafarta maka duk abin da ya gabata na zanubanka. Wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim. Sannan akwai hadisi na Amr ibn Murra al-Juhani Allah ya kara masa yadda, yake fada wani mutum ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya Rasulullah, ya manzon Allah, ara'aita in shahidtu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah wa sallaitu as-salawati al-khamsa wa addaitu az-zakata wa sumtu ramadana fa mimman ana, qal min as-siddiqina wash-shuhada'i, yace ya manzon Allah ba ni labari, yanzu in har na shaida na tabbatar da cewa a sama ko a ƙasa babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya in banda Allah mahaliccin kowa da komai, kuma na tabbatar da cewa kai matsayinka jakada ne na Allah ya turo ka zuwa gare mu, na sallaci waɗannan salloli biyar, na bayar da zakkar dukiyata, na azumci wata na Ramadan, a cikin wa zan kasance a ranar kiyama, a sahun suwa zan tashi? Manzon Allah ya ce minas siddiqina wash-shuhada'i, kana daga cikin sahun waɗanda suka kai matuƙa a wajen gaskata Ubangiji subhanahu wa ta'ala da shahidai a layinsu za ka tashi a ranar kiyama. Wanda siddiqai da shahidai suna daga cikin wanda Allah ya jaddada musu ni'ima, kamar yadda Allah yake faɗa wa man yudi illaha war rasula fa ulaika ma'al ladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kaga wannan yana nuna mana duk mutumin da yayi kalimatu shahada ya sallaci waɗannan salloli biyar, ya bayar da zakkar dukiyarsa, ya azumci azumi na Ramadan, to zai tashi a layin siddiqai da shahidai a ranar kiyama. Allah ya sanya mu a layinsu. Wannan hadisi ne sahihi wanda ya fitar da shi al-Imam al-Bazzar a cikin musnadikinsa, haka nan Ibn Khuzaimah da Ibn Hibban hadisi ne wanda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta shi. Sana hadisi na gaba wanda ke nuna fadala ta azumi na Ramadan, hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke fada, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa atakum Ramadan shahrun mubarak faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Manzon Allah yace watan Ramadan fa ya zo muku, kuma wata ni ma abucin albarka. Allah kadai ya san albarkar da take cikin wannan wata, shine yace shahrun mubarak, wata ne wanda yake ma abucin albarka. Allah ya farlanta muku azumtar shi. Manzon Allah sai yace tuftahu fihi abwabus samai, a cikin wannan wata na Ramadan manzon Allah yace akan bude kofofin sama. Bude kofar kofa daga cikin kofofin sama rahama ce ta Ubangiji subhanahu wataala da yake lullube bayin sa mu'mine. To idan wata na Ramadan ya kama, dukkan kofofin sama buda su ake. Manzon Allah yace kuma watu gulaqu fiha abwabul jahimi, kofofi na wuta gaba ɗaya kuma sai a kulle su. Wato gallu fihi maradatu shayatin, dukkan wasu tantirai na shaidanu gaba ɗayan su suka sai a sanya su cikin ukumi a daure su. Cikin sarka ake sanya tantiran shaidanu masu tsaurin kai waɗanda ba sa jin hus, a cikin sarka cikin ukumi ake daure su idan wata na Ramadan ya kama. Shi yasa kake ganin ayyuka na saban Allah suna kankanta a cikin wata na Ramadan, domin duk wasu shaidanu waɗanda ba sa jin hus masu ingiza bayi zuwa aikin sako, to duk an tattara su an daure su. Manzon Allah sai yake cewa lillahi fihi lailatun khairun min alf shahr, a cikin wannan wata na Ramadan Ubangiji ta'ala yana da wani dare na musamman, wannan dare yafi albarkacin wata dubu abunsa. Duk wanda Allah ya masa dace da ibada karbabba a cikin wannan dare daya, daren Lailatul Qadr, to za a linka masa tamkar yayi wata dubu yana wannan ibada. Manzon Allah sai yake faɗa man hurima khairuha faqad hurim, duk wanda aka haramta masa alkhairin wannan dare wal iyazu billahi an haramta masa alkhairi ya tabi. Wannan hadisi yana ɗaya daga cikin dalilan da suke nuna fadala ta watan Ramadan. Wannan hadisi ya inganta yana cikin musnad na al-Imam Ahmad da wato sunanin Nasa'i. Sheikh Nasir Allah ya ji kansa ya inganta shi a cikin sahihu sunanin Nasa'i. Sana hadisi na gaba hadisin Arfaja yake faɗa, yake cewa mun tafi mun gaida Utuba ibn Farqad, Allah ya kara masa yadda, ba shi da lafiya, muka je mu gaida shi. To lokacin muna zauna a gunsa sai muka ringa ambata wata na Ramadan, muka ringa tattaunawa tsakaninmu. Sai yake ce da mu, tabbas ni kam naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, idan Ramadan ya kama tuqtahu fihi abwabul janna, kofofin aljanna gaba ɗaya akan buɗa su. An gane ku, dukkan kofofin aljanna guda takwas idan wata na Ramadan ya kama to akan buɗa su, domin ita aljanna tana da kofofi guda takwas kamar yadda yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Gaba ɗayan waɗannan kofofi akan buɗa su. Watu gulaqu fihi abwabun nar, kuma za a akan kulle kofofin wuta gaba ɗaya. Ita ko wuta kofa bakwai take da shi, kamar yadda Allah ya faɗa laha sab'atu abwab li kulli babin minhum juz'un maqsum. Sai yace watu gallu fihi shayatin, shaidanu akan sanya su cikin sarka a daure su. Wayunadi munadin kulla layla, a kowane dare daga cikin darare na Ramadan manzon Allah yace akwai wani mai kira na Allah subhanahu wataala da yake kira, ma'ana wani mala'ika ne na musamman a kowane dare na Ramadan yakan yi kira yace ya bagiya la khairi halumma wa ya bagiya sharri aqsir, ya kai mai nihin alkhairi, ya kai mai neman alkhairi, ima zaka zuga lokacinsa yayi, ya kai mai nihin sharri da mugunta ka takaita, wannan ba wata bane ba na shashanci, wannan wani mala'ika ne na musamman a duddare na Ramadan iya abin da yake faɗa, ya kai mai neman alkhairi ka gabato ga lokacinsa yayi, kai mai nihin sharri da mugunta ka takaita ba lokacinsa bane. To wannan hadisi yana ɗaya daga cikin dalilan da suke ƙara tabbatar mana wato fadala ta wata na Ramadan. Sannan hadisi na ƙarshe, hadisin Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda, na faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'a wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idhajtuni batil kaba'ir. Manzon Allah yake cewa salloli biyar da Allah ya farlanta mana, da sallar jumu'a daga wannan zuwa ta gaba, da azumi na Ramadan daga wannan zuwa na baki, manzon Allah yace mukaffiratun ma bainahunna, suna kankare ma bawa duk abin da yake tsakanin su na kurakure da ya aikata. Ma'ana salloli biyar da Allah ya farlanta mana, idan ka sallaci sallah ta az-zuhr, idan kai la'asar, duk abin da ka aikata na kurakure na zunubai tsakanin az-zuhr da la'asar Allah ya kankare ma. Idan ka sallaci sallah ta magariba, abin da ke tsakanin la'asar da magariba Allah ya kankare ma. Idan ka sallaci sallar isha, zunubai na tsakanin magariba da isha Allah ya kankare ma. Idan ka sallaci sallar asuba, zunuban da ka aikata tun daga sallar isha zuwa sallar asuba Allah ya kankare ma. To haka ita ma jumu'a, daga wannan sallar jumu'a da kai zuwa ta gaba, duk abin da ka aikata na zunubai Allah ya kankare ma. Haka nan azumi na Ramadan, idan ka azumci azumi, to zuwa na gaba abin da yake tsakanin dukkan na zunubai Allah ya kankare ma. Sai dai mu san da cewa wannan yake banta ne ga kankanin zunubai, don haka manzon Allah yace izaytuni batil kaba'ir, amma sharadi idan an nisanci manyan laifuka. In kai kokari ka nisanci manyan laifuka, to duk wannan kankanin zunubai da bawa yake aikatawa, salloli na lokaci biyar da sallar jumu'a da azumi na Ramadan, suna kankare masa dukkan waɗannan kurakurai. Wannan hadisi yana cikin sahihu Muslim. A takaice dai waɗannan suna nuna mana fadala ta azumi na Ramadan. Insha Allahu kenan hukunce-hukunce na azumi, insha Allahu kenan darasi mai zuwa, insha Allahu za mu ambata su. Kuma insha Allahu duk wata tambaya dai ya kamata ya zamanto tana da alaka kuma da ta abin da ya shafi azumi, insha Allahu a darasi mai zuwa dan zamu dakata. Da fatan abin da muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka.